yadda dai dubban mutane suka fito suna zanga-zangar da ta kawo su har kofar gidan Prime Minister Britania Rishi Sunak kenan. Masu gangamin dai na nuna bakin cikin su ne kan munanan har-haren da suka ce sojojin Isra'ila na kaiwa kan fararen hula a yankin Zirin Gaza. Waɗannan masu zanga-zanga a birnin London ba wai asalin Falastinawa bane kadai, akwai musulmai daga kasashe daban-daban mazauna wannan kasa. Masu buran dai na zargin Burtaniya da kawayenta da nuna goyen baya ga Isra'ila. Ahmad Gassan na ɗaya daga cikin masu wannan zanga-zangar.
We don't want to really call it a conflict, we want to call it fighting back and taking back what's ours.
Yace ba za mu kira abin da ke faruwa da sunan rikici ba. Sai dai muna son duniya ta san cewa kokari ne na karba abin da tun asali namu ne. Duk da cewa kasashen duniya da dama har da manyan kafafen yada labarai suna sukar Falastinu hannun Burtaniya, ko Prime Minister Rishi Sunak bai ce ukun kan halin da Falastinu ke ciki ba, to shi yasa muka zaɓe mu fito mu sanarwa duniya cewa a shirye muke mu yi wannan fafutukar kwata kan mutunci. Amman Ayub ɗan ƙasar Bangladesh ne da ke da ra'ayin cewa tura ce ta kai bango, saboda haka baiwa Falastinu yancin zama ƙasa mai cin gashin kanta abinda kawai zai kasance mafita kenan a wannan tashin hankalin.
So I'm here to protest peaceful.
Yace na shiga wannan zanga-zangar ta lumana domin jan hankalin duniya. Ana ta kashe mutane da basu ji ba basu gani ba. Laifi daidai da kisan kiyashi ake aikatawa. To su ma dai wasu Yahudan Isra'ila sun yi tasu zanga-zangar lumanan a yammacin Lahadi a kusa da ginin majalisar Burtaniya, domin nuna nasu takaici da neman sakin wasu mutane da suka ce ana garkama da su sakamakon wannan rikicin. Shin ko akwai sauran damar koma kan teburin sulhu? Adam Mukhtar Imam, wani mai bibiyar siyasar gabas ta tsakiya da ke birnin Alkahiran Masar, ya ce shakka babu abu ne mai yiwuwa.
Din da yasa su Hamas sun suka kai wannan hari kamar nuna cewa sun gaji da wannan rayuwa kenan, ko dai su samu ƴancin su ko kuma su mutuwa farar daya. Tunda ne haka ne yasa kuwa za mu iya cewa kamar suna neman maslaha ne. Duba da yadda suka kama wasu mazauna yankin Gilafu Gaza, za mu ga cewa sun kama su ne cikin salama domin su jawo gwamnatin Isra'ila zuwa kan tebur ta yadda za a nemo mafita.
Amma kuma me zai iya biyo baya muddin Isra'ilan ta nuna turjiya ganin yadda take shirin zafafa hare-hare a wasu yankunan arewacin Gazan?
Isra'ila da ce za ta rika amfani da ƙarfi, wannan zai canza da duka Laraba wanda zai iya hautsina gabas ta tsakiya. Don kuwa Isra'ila fatan ta ta samu gindin zama ta dabas gabas ta tsakiya.
Kawai yanzu dai rayuka fiye da 3,000 ne suka salwanta a sakamakon wannan rikicin. Sannan Majalisar Ɗinkin Duniya na ci gaba da nuna damuwarta kan mawuyacin hali da buƙatar agaji da ake fuskanta a yankin na Gaza. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin London.